sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi, shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazana ƙara kai wasu hare-haren, yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Masu zanga-zanga sun tattara jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump da kuma ikirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Kusan mutane miliyan 54 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tare da haɗin gwiwar sojoji da 'yan bijilante sun sami nasarar kame 'yan ta'adda 15. Sannan za ku ji cewa wakilan sojojin Najeriya sun fara gabatar da shaida a gaban kwamitin da aka kafa domin binciken kashe-kashen da aka yi na zanga-zangar 'yan SARS a Legas. Za kuma ku ji cewar takun saka da ya barke tsakanin kamfanin sukari na Dangote Savannah Sugar da kuma ma'aikatan kamfanin da al'ummar yankin da kamfanin yake a jihar Adamawa. Madina mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Lahadi, shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazana ƙara kai wasu hare-haren, yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Shugaban yankin Tigray, Debretsion Gebremichael, bai faɗi yawan makamai masu linzamin da aka harba a Asmara a jiya Asabar ba, amma ya ce shi kaɗai ne birnin Eritrea da aka kai wa hari. Kalamansa sun tabbatar da ruruwar rikicin da ke faruwa tsakanin ƙasashen makwabta biyu na Afirka, yayin da faɗan da ake yi a Tigray ya ƙara bazuwa zuwa tsallaken iyaka. An harba rokoki uku a Asmara a jiya Asabar, a cewar wasu majiyoyin diflomasiyya. Sa'o'i bayan da shugabannin yankin Tigray na Habasha suka yi gargaɗin tayuwa a kai farmaki. Masu zanga-zanga sun tattara jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump da kuma ikirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. An gudanar da tarukan gangami da yawa, ciki har da wanda aka yi wa lakabi da Million Maga March, da kuma gangamin nuna adawa da ikirarin an yi maguɗi a zaben wanda aka yi wa lakabi da Stop the Steal. Trump dai ya kiyaye amince da sakamakon zaben da ake gani tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana nuna cewa an yi maguɗi a muhimman jihohin da ake fafatawa wajen samun nasarar lashe zaɓe. Amma jami'an zaben jiha sun sanar da cewa ba a yi maguɗin da zai shafi sakamakon zaben ba. Zanga-zangar na zuwa ne a lokacin da sakamako ya nuna Biden ne ya samu gagarumar nasara a zaben. Ya kuma samu kur'un wakilan zaɓe fiye da 270 da ake buƙata don samun nasarar cin zaɓen shugaban ƙasa. Kusan mutane miliyan 54 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi. Amurka, India da Brazil su ne ke ci gaba da kasancewa kan gaba a matsayin wuraren da cutar ta fi ƙamari. Amurka na da kusan adadin mutum miliyan 11 da suka kamu da cutar, yayin da Indiya ke da miliyan 8.8, Brazil kuma miliyan 5.8. A yau Lahadi, Indiya ta sanar da samun mutum 41,100 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Ƙaruwar yaduwar cutar a Amurka ya sa yankin Navajo ɗaukar matakan kulle na kwanaki 3 daga gobe Litinin.
To madalla, Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina tare da haɗin gwiwar sojoji da 'yan vigilante sun samu nasarar kame 'yan ta'adda 15 da dabbobi 495 a yankunan ƙananan hukumomin Dan Musa da Faskari na arewacin ƙasar. Wakilin murya Amurka Sani Sha'aibu manufashi na ɗauke da ƙarin bayani.
Jami'an tsaron sun sami nasarar daƙile ayyukan 'yan ta'adda ne a yankunan ƙananan hukumomin mulkin nan 8, inda ta'addanci ya fi yin ƙamari a jihar Katsina, inda har suka sami damƙe wani gagararren ɗan ta'adda da ke wannan yanki, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambar Isa, wanda na tuntuɓa don jin cikakken bayani, ya faɗi a hiranmu da shi.
Mun kai wasu sumamai har guda biyu. Na farko dai area commander Dutsen Ma shi ne ya kai wannan sumame, inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan vigilante, inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera AK-47 sun kai akan babura wajen guda 10, sun rako wasu shanu a zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin Bala a ƙaramar hukumar Dan Musa. A lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye, kuma sun juya sun koma. Dalilin da ya sa area commander ya ɗebi 'yan sanda suke musu kwanton bauna, kuma Allah ya ba da nasara, a ciki aka kama mutum 11 ƙarƙashin jagorancin wani Alhaji Adamu wanda ake wa lakabi da Shantal. Ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gaggagan barayi da muke nema waɗanda suke damunmu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane. Mun kama shi da waɗannan mutum 11, kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54. Har ila yau a wannan rana da DPO na Batsari shi ma ya jagoranci Operation Fufada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan vigilante, inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga Dankar zuwa ƙauyen Dangayya a ƙaramar hukumar Batsari. Kuma Allah ya ba su nasara, suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke, kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji. Kuma karka manta cewa damina ta riga ta wuce, kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake yi. Akwai operation Sahel Sanity wanda yake na sojoji ne da Special Forces da Air Force, da kuma operation Fufada da sharan daji, sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan vigilante. Saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki, an samu haske, kuma ƙoƙari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin su shigo cikin mutane su saje. Kuma wannan shi ne dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin Rugu domin ta shigo cikin gari, kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
Najeriya.
To madalla a gaida Sani Sha'aibu manufashi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda dauke da ƙarshen labaran duniya.
Masu zanga-zanga a tsibirin Canary a jiya Asabar sun buƙaci a samar da yanayin rayuwa mai kyau ga dubban 'yan gudun hijirar da suka isa yankin tsibirin na Spain daga Afirka. Wani gangamin ɗaruruwan mutane da ke tafiya a hankali, wasunsu da ƙafa, wasu kuma a cikin mota, sun ƙetare tsibirin Gran Canaria kafin su isa a Ginigin a garin Mogan, inda kusan 'yan gudun hijira 2,000 ke zama a rumfuna, cikin yanayin da wani alƙali a harkokin baƙi ya kira mummuna na ƙasƙanci. Kuma sama da 'yan gudun hijira 700 a cikin ƙananan kwale-kwale aka ceto a jiya Asabar a cewar dogarawan tsaron bakin teku, abinda ya sa adadin mutanen da suka isa tsibiran ta hanyar teku mai cike da haɗari ya kusan kai 17,000 a wannan shekarar, adadin da ya lanka har su 10 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Raɗaɗin koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus na ƙarasa mutane da yawa a ƙasashe masu tasowa nemawa kansu rayuwa mai kyau a wasu wuraren, yayin da tsauraran matakan tsaro a ƙasashen yankin tekun Mediterranean ke nufin ƙarin 'yan gudun hijira na yunƙurin ƙetare teku, inda wasu da yawa ke mutuwa. Mayakan kungiyar IS sun fada a jiya Asabar cewa sun yi wani kwantan bauna da yayi sanadiyar kisan sojoji 14 a Burkina Faso, kasar da har-haren mayakan suka addaba gabanin zaben kasar da za a yi a wannan watan. Kungiyar da ake kira ISGS a takaice ta ce ta kai wani farmaki mafi muni akan dakarun kasar, a cewar wani sako da aka sanya a kafar yada labaran Amak da kuma shafukan sada zumunta. Kishiyar kungiyar mayakan masu zafin kishin addinin Islama ta GSIM a shekarun jiya Juma'a ta dauki alhakin kai haran a shafin sada zumunta.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To makonni bayan kafa kwamitin binciken kashe-kashen da aka yi na zanga-zangar NSAS a Lagos, wakilan sojojin sun fara gabatar da shaida a gaban kwamitin. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
My Lord, Chairman of the panel, members of the honorable panel, ladies and gentlemen.
Brigadier General Ahmed Taiwo kenan ke gabatar da shaida a madadin rundunar sojin Najeriya a gaban wani kwamiti da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin grand bincike akan harbe-harben da aka yi a jihar ta Lagos, musamman ma dai a yankin Lekki, inda ake zargin sojojin sun kashe wasu masu zanga-zanga kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sandan na SAS, zargin kuma da sojojin Najeriya suka musanta kwamandan sojan leken asiri na rundunar sojoji na 81 da ke birnin Lagos. Brigadier General Ahmed Taiwo ya bayyana cewa sojoji sun yi amfani ne da harsashi da baya kisa wajen neman tarwatsa masu zanga-zanga bisa umarnin da suka samu na neman dauki daga gwamnatin jihar Lagos, musamman ma da shi kanshi gwamna Babajide Sanwo-Olu a ranar da aka kafa dokar hana yawon dare. Brigadier Taiwo ya bayyana cewa jami'an soji sun yi harbi ne a sama da nufin tarwatsa masu zanga-zanga, kuma har ya gabatar da shaidu na irin kwanson harsasan da aka yi amfani da su a lokacin neman tarwatsa masu zanga-zanga a gaban wannan kwamiti da gwamnatin jihar Lagos ta kafa mai wakilai 8. Brigadier Taiwo ya bayyana cewa an tura sojoji gurare da dama a birnin na Lagos da suka hada da Badagari da Ikorodu da Apapa da Alimosho da Ife da kuma shi kanshi Lekin, kuma a nan ne aka samu bayanan kisan mutane wanda kuma ya ce rundunar sojojin ba ta da hannu a ciki. Ga dai wasu bidiyo da rundunar sojojin ta nuna ma 'yan kwamitin. Wannan da ya na wani muryan soja ne da ke bada umarni ga daya daga cikin masu zanga-zanga a wajen da ya kwanta nan wurin yake bada umarni cikin tsawa. Yanzu haka dai wannan kwamiti da aka kafa a jihohi daban-daban na Najeriya na kukan cewa wasu da suka gabatar da aniyarsu ta gurfana irin waɗannan kwamitoci domin bada shaida sun ƙi zuwa, abinda kuma ya sa na tambayi wani ma da baya so na ambaci sunansa ko me zai ce game da wannan lamari.
If hearing and at the end of the day you'll be satisfied with the judgment. Don't let anybody
ya ce bai kamata mutane su noke ba, ya kamata mutane su je daure su je su ba da shaida domin taimakawa wajen gudanar da bincike da kuma tabbatar da abin da ya faru a wannan guri. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. To a yanzu haka an soma takun saka tsakanin kamfanin sukari na Dangote Sabana Sugar da kuma ma'aikatan kamfanin da al'umomin yankin da kamfanin yake a jihar Adamawa bisa ga batun wasu haƙoƙin da ma'aikatan da kuma haƙoƙin al'umar yankin. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton.
Wannan nema dai kusan karo na uku da ma'aikatan wannan kamfanin sukari na Dangote da aka fi sani da kamfanin Sabana ke gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana. To amma kuma a wannan karon har da ma tare hanyar numan zuwa Gombe sakamakon goyon baya da suka samu daga al'umman yankin da kamfanin yake. To wai ko me ya jawo haka? Ga wannan ma'aikacin kamfanin.
Tun da Dangote sai wuri domin mun fara neman wannan abu su gaya mana idan su sami ya sako kuma kokari. To abin da ya daga mana hankali idan an tashi za a ba ma sabbin akwai ne sai a rubuta musu wannan gratuity a akwai ne ta nasu. Muka ce ha to wannan ba mu gane ba, sai muka ce to muna bukata a ba mu kwamisa wa sabis ko da mu san matsayin da muke ciki. An yi zama da su a nan Havana. Dama sun ba mu kwana uku daga baya da muka fara protest sai suka ce sai an je Lagos an yi zama da shi professor yake wai bai da mandate bari ya nemo mandate an ba shi 2 days ana cikin da su babu yanzu an yi shifting an je
to sai dai kuma dake karin haske Comrade Brando Adel da ke cikin mashi a gabanin kungiyar ma'aikatan kamfanin wanda sautari ma da shi shugabannin kamfanin ke zama ya ce fitura ce ta soma kai su bango.
Eh mun zauna da su a nan bayan rubuta takardun masu yawa matakarwa a kan musamman tsaye mun zauna da su a nan a shugabannin ma na shan lebo sun zauna da su a lebo. Kuma suke cewa ya yi na haɗu da sun gasi yi a 2013. A takardar 2013 babu takardar wanda ya nuna ya kadu ta kai na ana fiye da
ya mako dai zuwa yanzu duk kokarin ji daga bakin shugabannin kamfanin na Sabanako abun ya ci tura inda suka ce ba sa da izinin magana da 'yan jarida sai dai ko a tuntuɓi shekwatan kamfanin da ke Lagos to sai dai kuma gane yadda malamin ke neman kasancewa ya sa mataimakin gwamnan jihar Adama Chief Crowder sai tsoma baki.
Da mun tsayar da motoci da suke kawo kaya ma mun ce ba za a sauke kayan ba. To da sa hannun Deputy Governor Commissioner of Police sun zo sun kira mutanen mu an yi zama da su aka ce wayannan mutane suna shan wahala kudin su ya kare ba abinci kaza muka ce to mun yadda a sauke.
To wai koshin ma ta ya za a magance wannan dambarwa a yanzu Architect Sa'adatu Aminu Bamba. Malama ce a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa ta koshi a wace bangarorin ne da abin ya shafa da asasanta.
Su shugabannin kamfani din ya kamata su saurari waɗannan ma'aikata da suke kuka. Kowane aiki akwai rules of engagement. To in wannan abun yana cikin abun da suke kuka a kai yana cikin abubuwan da dama tun farko aka yi signing akan agreement nasu na rules of engagement to ya kamata dai su duba.
Su ma'aikata kuma fa?
E su ma'aikata kuma a ƙara haƙuri. Su ƙara haƙuri kuma su bi abun ɗin yanda ya dace. Su bi shi a hankali don su ma dai mutane ne kamar su. So kuma su ma da za su tuna in su ne a halin da suke ciki ko kuma a yanayin da suke ciki ɗin in su ne yaya ne su ma zai kasance da su. So ya kamata su ma su duba they should reason with them and solve the problem at the end of the day.
Kuma da menene? Fata dai Allah sa a gano bakin zaren magance wannan matsala. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe domin Madina Mishanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. Shirinku matasa. To masu sauraro barka da dawowa wannan filin na matasa a duniyar gizo tare da ni taku Madina Mishanu mai jagorantar wannan shirin so ɗaya a kowane mako. Ga waɗanda yau suka fara sauraron wannan shirin matasa a duniyar gizo shiri ne da kai duba alfanu da kuma illolin shafukan sada zumunta. Duba da yadda komai namu ya koma yanar gizo yanzu. To masu sauraro dai yau filin naku ne. Yau na tsakuro wasu masu bibiyar wannan shirin na wasu biyu domin jin irin tasirin da shafukan sada zumunta ke da shi a rayuwarsu.
Irin tsara ka ji da sinama Ismail?
To zan yana so in tambaye ka a matsayinka na matashi idan an ce maka shafukan sada zumunta ko kuma na yanar gizo a turanci social media kenan me ke zuwa kanka?
Social network ne wani tsari ne wanda Turawa suka kawo mana shi ko muke aiki da shi saboda yana ƙara wayar da mu akan wasu abubuwa na rayuwa wanda da kusan ba mu san su amma sai ta hanyar social network wanda suke sadar da mu da wasu mutane wasu na ƙasa wasu kuma na jahu wasu ma na local government din ku. Gaskiya social network yana da tasiri sosai a tare da rayuwata saboda ya sani na sadu da yawan mutane wanda ko ban taɓa tunanin sadu da su ba amma ta hanyar social network yana yin tasiri a tare da rayuwata kuma ina jin daɗin kasancewa da social network.
To za ka iya rayuwa ba da social media ba?
Ina Madina, ai ba zai yi ba saboda already ko yaya ban ba kwana ɗaya zan ga social network sosai wasu ma ba su dinga kira na yaya amma ta ba kawo wallahi ban ce wallahi. Kuma ina jin kamar damuwa in ban hau ba dan diddaren na dole sai rawo su nake jin daɗi.
Me zaka ce kafi amfana da social media a rayuwarka?
Social network ina amfani da shi wajen tafsirarka da kuma ganin yadda duniya take kasancewa, saboda yanzu duniya ta zama suwa ta kawo hannu take. Ina son da dinga ni ina mu abokin labari ne gaskiya, ko da yaushe ina son in dinga update din kaina wajen labari haka, da kuma abin da ya danganci ajiyu na ina son da dinga ganin abubuwa sabbi saboda in ƙara ilimi akai, saboda duk inda na shiga ne zamanto ina da wayewa akan harkar addini da kuma ɓangaren labarai. Bana son ya zama a ce wani mai zai wa labari na abu haka ce nan bana labari.
To yau idan an ce wayarka ta faɗi yaya za ka ji?
Kai a yi lokacin na kai waken ɗin Facebook na Madina a lokacin sai da ne kusan kwana in yi abin da lafiya.
Rashin lafiya kai saboda Facebook ɗinka ya samu matsala?
Saboda Facebook ya samu wahala sai rashin lafiya kusan ta kwana biyu idan za ni ina za ni ina za ni.
Kamar wani irin illa ya maka ga rayuwarka?
A yi yau illa saboda na yi mitin ɗin wasu abokanan da har yanzu ban same su ba. Saboda na yi zai haye zuwa gajiwa, saboda a lokacin akwai wasu suna da nemi sindisi wanda haye zuwa da su a rayuwa.
Da farko suna Ahmad Tijjani Bawaje. To gaskiya tasirin social media a rayuwata, kamar da ka sani komai na rayuwarmu na yanzu komai ya koma harkar social media, wato kafofin sada zumunta na zamani. Fannin ce karatu na makaranta, ina using ce zan ce 70% na karatu na yanzu ina yin shi through social media, ba wai ana karanta takardu irin misalin shi hard copy saka ba.
To kullum kake amfani da social media?
A gaskiya ni kam zan ce social media sai dai gari da waye ba, kowane wayewan gari musamman ma sun san duk kafofin watsa labarai musamman ma shi international media ne. Kowa suna da in ce wato website da suke tace labaran,
wato shafin yanar gizo.
Ta fito a shafin yanar gizo da ke watsa labarin su musamman ma wasu labarin za ki gani sun watsa shi a shafukan su, amma mun ba su watsa a rediyo ba. So irin wannan labarin kowane wayewan gari ina bin duka shafukan su domin san yau me gari me yake faruwa a ƙasan.
To shafukan sada zumunta guda nawa kake da su?
Okay, akwai Facebook, Twitter, Instagram da har ma ke YouTube da kuma LinkedIn.
To wanne ne kafi hawa kullum?
A gaskiya zan ce Twitter.
Twitter me yasa?
Domin gaskiya yawancin labaru na yanzu suna kan Twitter, musamman ma in ce manya-manyan mutane, wato prominent mutane a society zan ce sun fi amfani ma da Twitter, musamman ma in dai kina son labari dai a ce labari wanda like in ce breaking news haka, idan ka je Twitter za ka ganci kamar yin yanzu ya faru yanzu za ka ganci.
Wato an fi samun labarai da dumi-dumin su a shafin Twitter kenan?
Yawwa, a Twitter ana samun labarai dumi-dumin su, kuma a wannan shafin ina ga ya kawo ma wani abu zan ce na interaction kamar mutane, kamar leaders da kuma mu'amala tsakanin jagorori da kuma mabiyansu. Domin a da duka idan kamar shugaban kasa ko wani minista ko wani yakan yi taro wani kasa ko wani abu, duka za ki ga an wallafa wannan abin, to za ki san yau ina wannan yake ina wannan yake, har ki samu maybe idan sharhi ko wani abu akai tsakanin yadda ta duka wannan babu.
To lokaci dai ya yi halinsa, kamar ko da yaushe za ku iya ƙara jin wannan shirin da kuma shirye-shirye na da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Kawai ku garzaya zuwa shirin rana ƙarƙashin kowace ranar Lahadi, kuma tabbatar cewa kuna tare da ni kai tsaye a kowane mako. Yishe taku Madina Dahiru mai shanu daga nan gundumar Colombia cikin shirin Matasa a Duniyar Gizo. A gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai labarai a takaici. A yau Lahadi, shugaban yankin Tigray da ke arewacin kasar Habasha ya tabbatar da cewa dakaransa sun harba makamai masu linzami a Asmara babban birnin kasar Eritrea. Ya kuma yi barazanar ƙara kai wasu hare-haren, yana mai cewa za su auna duk wani abu da ya shafi soja kuma za su kai hari. Masu zanga-zanga sun tattaru jiya Asabar a birnin Washington DC don nuna goyon bayansu ga shugaba Donald Trump da kuma ikirarinsa mara hujja akan an yi maguɗi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba. Kusan mutane miliyan 54 ne suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya, a cewar rahoton cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins a yau Lahadi. Amurka, India da Brazil ne ke ci gaba da kasancewa kan gaba a matsayin wuraren da cutar ta fi kamari. Amurka na da kusan adadin mutum miliyan 11 da suka kamu da cutar, yayin da India ke da mutum miliyan 8.8, Brazil kuma miliyan 5.8.
Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa, wato Maryam Dauda, sai Leo Sahilu wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.